fata da ake wasannin fara zumunci tsakanin kasa da kasa don gwajin yan wasa musamman wanda za su fafata a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a yi a ƙasar Rasha na shekara 2018 a watan Yuni mai zuwa. Ajiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Slovakia ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Thailand da ƙwallo 3-2, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Gibraltar ta doke Latvia da ƙwallo 1 mai ban kwashi. Kamarun ta lallata kawai da ƙwallaye 3 da nema. A yau kuma za a ɓarza gumi ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Bulgaria da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kazakhstan da misalin ƙarfe 5 na yamma kamar ilaya a wannan lokacin. Filin ƙasar Finland za su fafata da Malta, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Albania da misalin ƙarfe 6 na yamma su fafata da Norway da misalin ƙarfe 7 da rabi na yamma yau ko agogon Najeriya ne jirka kamar da ƙasar Chad. Ƙasar Portugal ce za ta fafata da ƙasar Netherlands. Idan muka leƙa ɓangaren sai da sai wani wasan ƙwallon ƙafa ta duniya ko hasashe na nuni da cewa tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund Thomas Tuchel shi zai mai gurbin tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger in har ya bar wannan matsayin, inda ake ganin a da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG tana sha'awar ganin ta ɗauko shi. Ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea tana duba yiwuwar ɗauko Thomas domin ya mai gurbin kocin ta Antonio Conte a ƙarshen kakan wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta tura ta gaga don tattaunawa ga masu ruwa da tsaki na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid don kammala batun ɗaukar ɗan wasan Atletico Madrid ɗin Antonio Griezmann ɗan ƙasa Faransa. Shi ko a gefe guda Griezmann ya ce yana buƙatar wasa da ɗan wasan tsaki na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester ne Paul Pogba, sai dai hakan ba yana nuni da cewa ɗan wasan ya zai tafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da taka leda, ban inda a baya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗin ta nuna sha'awar ta ganin ta ɗauko ɗan wasan. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Jurgen Klopp yana sha'awar ganin ya ɗauko ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig mai suna Timo na shekara 22 da haihuwa ɗan ƙasar Jamus. Iya abin da ya samu ga kenan daga nan dandalin biyu Yahuda Labiya.